ina ga dai ƴan jarida ko kuma al'ummar Najeriya ba su fahimci abin da yake nufi ba, amma har kullun shugaban hukumar zabe ta ƙasa Professor Mamadu Yakubu ya sha fadin cewa zaben nan an shirya gudanar da shi kuma muna nan za a gudanar da shi kamar yadda aka tsara shi. Hukumar zabe tana taro da wato wanda suke da hannu a ciki a harka na siyasa din, musamman jami'an tsaro wanda alhakin samar da tsaro kafin zabe, lokacin zabe da ma bayan zaben ya ta'allaka a wuyansu ne, kuma sun mana alƙawarin cewa yanayin tsaron zai inganta, zai ba da dama a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara shi. Saboda haka muna yin amfani da wannan dama mu kira al'ummar Najeriya cewa su kwantar da hankalinsu, zabe yana nan kamar yadda aka tsara kasancewar shi, kuma babu abin da zai faru insha Allah.
Zainab, a shekara ta 2015 gabanin gudanar da zaben nan sai da ta kai ga ana dab da zaben aka ƙara lokaci, ina jin wajen mako biyu ne. Shin ko irin wannan barazanar babu ita kan zaben nan na 25 ga watan gobe?
A babu wannan barazana a halin yanzu da muke ciki. Idan mun lura ai a watannin baya an ringa kai hare-hare, a kwanakin baya da ya wuce an kai hare-hare akan ofisoshin mu musamman na jihar Kimo, inda aka kai hari gurin ofisoshi hudu na hukumar zabe. Amma da jami'an tsaro suka tashi aiki, hukumar zabe ta kira taro na gaggawa na jami'an tsaron, aka zauna aka tattauna. Idan muka lura yanzu abin babu irin wannan hare-haren, kuma ba mu daɗa jin wani hari nan kusa ba. Kuma in an duba zaben jihar Anambra shi ma babu irin barazanar da ba a yi ba. Wannan kungiya na tsagero na IPOB suka fito suka ce ba za ma a gudanar da zaben ba. Amma da jajircewa na hukumar zabe, jajircewa na jami'an tsaro da duk wanda suke da hannu a cikin harka na zabe din, haka aka yi kokari aka yi zaben nan lafiya, aka yi kuma sahihin zabe. Saboda haka ba ma fatan cewa abin da ya faru a shekarun baya zai faru na cewa za a dake wannan zabe.
Wato Zainab, anan dama shi Farfesa Abdullahi Zuru me yake son isarwa ne aka bada labarin wannan abu da ya tada hankalin ƴan takara ma musamman?
Abin da yake son isarwa shine wato kaman kira ne ko kuma jin kunni ga duk wanda suke da hannu a cikin siyasa din, nan mu taru mu duba abin da idan basira a yi kokari a ga an kawo ƙarshen wannan hare-haren, saboda ba da damar gudanar da wannan zaben kamar yadda aka tsara shi.